Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri. Sauraron abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 15 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Baba da kanin labarai.
To, Baballa, a jiya Litinin, kasashe 30 mambobin kungiyar tsaron NATO sun kammala taron kolinsu a Brussels, inda suka sake jaddada kawancen soja tare da aka kausar kalamai akan Russia da kuma China. Amurka ta sabunta tofin Allah wadanta akan matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na rufe kamfanin sadarwar Twitter, matakin da wasu manyan jama'an Amurka suka ce alama ce ta takaita sha'anin siyasa a kasar mafi girma a Afirka ta Yamma. Kana masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masana na ƙabilar Ogur sun yi marhabi da kafa wata kotu mai zaman kanta a London a makon da ya gabata domin duban zargin da ake yi wa China na cin zarafin ƙabilar Ogur ko ya kai matsayin kisan ƙare dangi.
Kanin labarin kenan. A yau Talata, jamhuriyar Niger za ta kaddamar da gagarumin kamfe na yin allurar rigakafin COVID-19 zage na biyu a duk faɗin ƙasar.
Wannan ƙwayar allubar ta canza salo, ta sauya layi, ta zama abin da ake ce ma variant. Ana magani ma ba ta shan magani. Maganinta guda ne a yi shaushawa. Ni wanda waɗancan gijin ƙasashe su rikari, mun ba mu da wannan ƙarfi.
A Najeriya kuma za ku ji yadda cutar COVID-19 ta shafi zabiya, banda ƙalubale da ta haifar a rayuwar al'umma ta yau da kullum.
Gurgudu muka rubuta ma gwamnati ko kuma jama'a masu zaman kansu suna taimakawa, amma yanzu abin ya yi ƙaranci ƙwarai da gaske.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Tsakan Mai Wuya, wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin, kasashe 30 mambobin kungiyar tsaro ta NATO sun kammala taron kolinsu a Brussels, inda suka sake jaddada kawancin soja tare da aka kausar kalamai akan Russia da kuma China. An kira kasashen biyu da manyan kalubaloli ga bin doka da oda na ƙasa da ƙasa. A cikin sanarwar bayan taron, shugabannin sun amince akan bude sabon babi game da dangantakar kasashen yamma, yayin da suke kara huskantar manyan batutuwan tsaro. Kungiyar ta tabbatar da wani kudiri na shekarar 2030 wadda aka yi wa lakabi NATO 2030, wani shiri da ke tattara bayanai domin shirya sabbin dabarun kungiyar na gaba, wanda zai zama takardun aiki ga kungiyar kawancin, yayin da take kara huskantar gasa da kuma barazana da bata yi tsammani ba. Moscow dai ta musanta aikata wani laifi, amma kawayen suna kara nuna damuwa akan ayyukan zalunci da Russia ke yi a gabashin Ukraine da kuma kai harin kutsen yanar gizo da ke kawo cikas ga kasashen yamma. Amurka ta sabunta tofin Allah wadanta akan matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka don rufe kamfanin sadarwar Twitter, matakin da wasu manyan jama'an Amurka suka ce alama ce ta takaita sha'anin siyasa a kasar mafi girma a Afirka ta Yamma. Hukumomin Najeriya sun dakatar da Twitter har sai ba wata gani a farkon wannan wata, bayan da katafarin kamfanin sadarwar na Amurka ya goge sakon da shugaba Muhammadu Buhari ya kafe, wanda ya saba wa ka'idodin aikinsa. Rufe Twitter babbar damuwa ce, kana tana ci gaba da zama abin damuwa, in ji Akuna Cook, mataimakiya ta biyu ga sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin Afirka, a wurin wani taron bita ta yanar gizo da wata cibiya ta shirya a Washington. Cook, wanda iyayenta 'yanci rani ne daga Najeriya, ta ce kasar za ta iya taka muhimmiyar rawa a Afirka ta Yamma, amma alamomi na katsalandar siyasa da na takaita 'yancin faɗin albarkacin baki babban abin damuwa ne. Barazanar da gwamnatin Najeriya ta yi na kamawa da kuma gurfanar da duk wani ɗan ƙasa da zai yi amfani da Twitter a gaban doka ta janyo mata suka daga ƙasashen yamma da kuma ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masana na ƙabilan Ogur sun yi marhabi da kafa wata kotu mai zaman kanta a birnin London a makon da ya gabata domin duba ko zargin da ake cana na cin zarafin ƙabilan Ogur ya kai matsayin kisan kare dangi, kana suka jaddada buƙatar ɗaukan matakin ƙasa da ƙasa. Kwamitin mutane tara mai shari'a ya hada da galibi lauyoyi da kuma masana a fannin ilimi da wani babban lauya Godfrey Nice ke jagoranta. Ya yi zaman saurare na farko a kotun ƙabilan Ogur a ranar 4 zuwa 7 ga wannan watan Yuni domin binciken cin zarafi da China ke yi wa 'yan ƙabilan Ogur a Xinjiang. China da ta musanta aikata cin zarafin 'yan ƙabilan Ogur ta yi wa masu shari'ar kotun shagube.
Madalla an jima kadan Baba Yakub zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu lega bangaren rahotannin mu. Yau Talata 15 ga watan Yuni ake fara zagaye na biyu na kamfen rigakafin cutar COVID-19 a jamhuriyar Niger, inda za a kafa asibitocin tafi da gidanka a mashigar ma'aikatan gwamnati da tashoshin shiga motocin haya da filayen jiragen sama da gidajen hakimai da masu unguwanni domin baiwa jama'a damar samun rigakafin ba tare da wata wahala ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Muhammad Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Lura da yadda annobar corona ke ƙara tsananta a wasu ƙasashen waje, inda aka fara samun bullar wani sabon nau'in ƙwayar cutar, ya sa hukumomin Nijar so mai yunkurin tsaurara matakan rigakafi. Mafarin wannan kamfe da za a fara a yau Talata 15 ga watan Yuni, kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana a tare manema labaran da ya kira.
Yau zaman da ake yau akwai kasashe da baka ma isa ga su. Yau zaman da ake akwai kasashe waɗanda sun ka shiga aji na uku, yau wasu na hudu ma suke. Aji na hudu kuma aji na ukun gadan na hudu ya kasance wannan ƙwayar allobat ta canza salo, ta sauya layi, ta zama abin da ake ce ma variant. Ana magani ma ba ta shan magani. Maganin ta guda ne a yi shaushawa. Mun wadda waɗancan kinjin ƙasashe su ƙari, mun ba mu da wannan ƙarfi. Irin wannan variant in ya zo nan ne, wallahi sai gyaran Allah.
Tuni aka keɓe wasu wuraren musamman domin gudanar da wannan aiki na tsawon mako guda, saboda haka aka buƙaci al'umma ta baiwa likitoci haɗin kai.
Za a kai masu yin shaushawa likitoci ko ina. Na farko ta shahidu wani wanda adda shekara 18, yana da lahiya baya da lahiya, ya kamata ya zo yi wannan shaushawa. Za mu kai likitoci duka minister, za a kai likitoci can inda an ka saba kai su don su zamna duk wanda ya zo a yi mai wannan shaushawa. Za a kai wannan likitoci duk inda ake cema wata institution ta ƙasa, primature ce, assembly, kwada shugaban ƙasa. Za a kai likitoci inda ake zirga-zirgan motoci, zirga-zirgan jirage. Za a kai likitoci cikin anguwanni, kuma wanga abun za a yi ne bisa duka faɗin ƙasar, saboda matsalar nan wadda kuke tsammanin ta ta yi haka nan.
Daga lokacin gano mutum na farko da ya kamu da cutar corona a nan Nijar a watan Maris na 2020, kawo jiya Litinin 14 ga watan Yuni, mutum 5,452 ne aka bayyana cewa sun harbu da ƙwayar cutar a wannan ƙasa. Daga cikinsu 5,172 suka warke, yayin da a yanzu haka mutum 88 ke asibiti domin karɓar magani. Kuma bayanan hukumomin kiwon lafiya sun ce mutane 192 ne cutar ta COVID-19 ta kashe a tsawon wannan lokaci. Saboda haka ake ƙara kiran jama'a ta ci gaba da biyayya ga matakan rigakafi domin ƙarfafa zagayen farko na allurar rigakafin da aka kaddamar a ranar 28 ga watan Maris ɗin da ya gabata ne. Hukumomin lafiya suka shirya zagaye na biyu da ke somawa daga yau Talata 15 ga watan Yuni. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Wani sabon rigakafi mai kaifin gaske na shirin karuwa a cikin yaki da cutar COVID-19, amma tasirinsa ka iya rauni saboda wasu batutuwa. Ana sa ran masu yin rigakafin za su samar da zubin allura mai tarin yawa a Indiya, inda gwamnatin kasar ta haramta fita da allurar rigakafi zuwa waje. A jiya Litinin ne aka sanar da rigakafin na Novavax da kamfanin BioNTech ya yi cewa yana da inganci 100% akan COVID-19 mai tsanani, kana yana da inganci kashi 90% akan duk wani nau'in cuta a wani gwaji da aka gudanar a Amurka da kuma Mexico. Kamfanin zai sayarwa shirin COVAX zubi miliyan 350 na rigakafin bisa yarjejeniya. Shirin hukumar kiwon lafiya ta duniya da ke taimakawa wurin daidaita raba rigakafi a duniya. A hali da ake ciki kuma, Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya jinkirta aniyarsa ta dage dokokin kulle na coronavirus zuwa wata guda nan gaba saboda karuwar cutar mai hadari ta Delta da aka fara gano ta a India. Johnson ya fada a jiya Litinin cewa yanzu za a dage dokokin ne a ranar 19 ga watan Yuli a maimakon 21 ga wannan watan Yunin. Da yake jawabi ga manema labarai a birnin London, Prime Minister ya ce ya dace a dan saurara zuwa dan lokaci. Johnson ya yi imani cewa kasar za ta iya buɗe harkoki a ranar 19 ga watan Yuli, yana mai cewa kafin wannan lokacin kashi 2/3 na al'ummar Birtaniya sun samu cikakken allurar. Nau'in cutar mai saurin yaɗo ta Delta ita ce ke da kashi 90% na sabbin kamuwa a Birtaniya.
Gaida Baba Yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma a Najeriya, nau'in mutanen da ake kira zabiya ko albino a turanci sun ce cutar COVID-19 ta haifar musu da babbar illa da ke barazana ga rayukansu ta wata hanya daban da sauran al'umma. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Duk da yake babu bayanannun alƙaluma na adadin mutanen da ake kira zabaya da suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya, amma illar da cutar ta yi ga ƙasashen duniya su ma ta haifar musu da matsala. Abba Galadima shine shugaban ƙungiyar zabaya ta Najeriya mai kula da yankin arewa maso yamma wanda ya kunshi jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara.
Da mutanenmu gaskiya mutane na masu buƙatar taimako, to kuma gaskiya ƙarancin taimako ya samu kware a kan sanadiyar COVID-19, saboda gadori sadda babu COVID-19 gurgudu muka rubuta mu gwamnati ko kuma jama'a masu zaman kansu suna taimakawa, amma yanzu abun ya yi karanci kware da gaske.
A wasu daga jihohin arewacin Najeriya yanda ake da matsanancin zafin rana, baya ga wannan matsalar ta karancin taimako da suke fuskanta, ba su da karfin jiki da kan iya jurewa yanayin ko kuma gudanar da aikin karfi don samun dogaro da kai.
Tun yanzu gashi nan akwai wani wanda ake ce Manuri Tsaki ya samu ciwon kansa wanda ta kusan cinye mishi kai. Wallahi yana bukatar talafin nan, kuma nayi ta roƙon cewa Allah ya taimaka mishi hayyan su, kuma shi kasa hakan ya kasance hayyan mutu. Yanzu muna da mutum uku in sun ka mutu suke shekara uku sanadiyar ciwon kansa. Akwai Aisha Hassan, akwai Basiru Abubakar, akwai Aliyu Garba, akan sanadiyar kansa wallahi sun ka mutu ciwon daji. Kuma gaskiya ba za mu ce komai ba game da mai girma sarkin musulmi, wallahi don yana taimakawa.
Sai dai a jihar Kebbi, matar gwamna Dr. Zainab Abubakar Bagudu wadda ta cire tuta wajen yaki da cutar ciwon daji ko kuma kansa, ta yanke shawarar tallafa musu da tallafin COVID-19 domin rage raɗaɗin halin da suka samu kansu a ciki.
Is to include our special people as part of the beneficiary of the COVID-19 relief funds which have been distributed.
Mai ba gwamna shawara kan bunƙasa lamuran jama'a kenan, Maimuna Suleiman Jega wadda ta maganta a madadin matar gwamnan, ta ce an saka zabaya ne su amfana da tallafin COVID-19 wanda aka rarrabawa sauran jama'a domin su ma su amfana su rage matsalolin da suka fuskanta. Ga irin waɗannan mutanen tallafi baya da kaɗan, duba da irin wahalhalun da suke fuskanta. Akan hakan ne ma ta ƙara da yin kira ga jama'a akan
show care, provide support and also treat
a nuna kulawa da bayar da taimako ga zabaya, kuma a ɗauke su tamkar sauran jama'a ba tare da nuna musu bambanci ko kyama ba. Kulawa da wannan nau'i na jama'a kan iya ceto rayukan adadinsu da aka kiyasta ya haura miliyan 2 a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, kada an banta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri na Saka Mai Wuya. An ce bayan da Boko Haram suka shigo cikin jihar Niger har suka tada tutocinsu akan wasu garuruwa, akwai hatsari ga birnin Abuja tunda baya da nisa daga Mina. To wane irin hatsari jihar ita Abuja take ciki kenan? Sannan sakataren gwamnatin jihar Niger ya kalubalanci Buhari da gwamnatinsa su fadi wa duniya abin da suka yi na taimakawa ita jihar Niger lokacin da aka sace mata dalibai aka gara. Shi kuma dan majalisar dokokin da ke wakiltar ita Niger a can Abuja yana kalubalantar gwamnatin Niger din ta faɗi ainihin tallafin da take taimakon cewa tana yi wa 'yan gudun hijira da ke guduwa daga wuraren da ake kaiwa hari. Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu kawo muku a cikin wannan shiri da yau, wanda wakilinmu da ke mana Mustapha Nasiru ba tare shirya mana muhawara tsakanin Honorable Abubakar Lado Suleja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Matani, sakataren gwamnatin ita jihar ta Niger. To ba ta da fata lokaci ba ga Mustapha da bakin sa.
SSG batun to ina zuwa SSG. Ka san gwamna ya ce yanzu haka ma Abuja na cikin hadari. Menene gaskiyar wannan maganan SSG kasancewar wannan al'amari? Me zai wani karin haske zaka yi mana kafin mu koma maganar lado din na batun abin da kuke kashe mu jami'an tsaron nan?
To alhamdulillahi tambayar da kai wanda yake Honorable Lado ina tabbatar maka a kowane lokaci mai girma gwamnatin jihar Niger yana saduwa ya tattauna da mutanen da suka yi to da shugabannin da suka yi to kautanmu a Afirka da waɗannan guda hudu garin da hukumomi da muka yi magana. Ya sha zama da daggatai, ya sha zama da hakimai, ya sha zama da sarakuna game da maganar tsaro, ya sha zama da shamomi na kowane lokacin gwamnati. Kuma yana nan a rubuce ga ba ko yake ba. Na biyu, wannan bayanin da aka yi wanda bai an sa ba shi ne magana wai Boko Haram. Ai mu tun shekara fiye da shekara ɗaya mun san waye ne dan bandit, waye kuma dan Boko Haram.
Na'am.
Wannan maganar da aka ji kuma yayi haka yake ba wai wani shafi bari bane mun fadi kuma ina ne abin yake. Ai ayyuka guda hudu ne.
Ya
ana maganar tsaro domin na rikin tsaron fara
magana tsaro ake honorable
Larry ya ba mamaki shin idan aka tambaye ma shi honorable Lado wani kalami ne gobe tsana ji rukuce kuma a wani yanayi a cikin wannan magana
na'am SSG
wani yanayi yes wani yanayi yake cike ciki ka ci wannan kuma kana shi karo na biyu wurin da ya gogo a lokacin da ka lokacin da ka tsaya a kagara kagara nan ka ce shugaban kasa ya tura national security advisor ya tura naval army staff aka dauko shi da su kagara kuma halin yara suke ciki mun girma a cikin babu taimako da ya amma ina son ta babu ina son ta taimako ka bincika da ka kwashi yaron su da kagara har muka gama aka ci aka su ne ka faɗi wannan tallafin da ka kawo
wato
da ka sace muna mutane da cikin da cikin box da suka kusan bakonni nawa ka faɗi sojojin da aka turo ni mun gani a TV kuma mun gani shugaban kasa an turo national security advisor da hafsoshin sojoji sun zo ka reda kawai da ni a kan yi magana da
yanzu honorable SSG SSG
mai girma zona ya anshi tawagan national security advisor the minister na interior the minister of police the inspector general of police da sauran su ina so in tambaye ka a cikin lokacin nan wani muhimmin gudunmawa ne aka zo da shi
kamar sun zo jaje ne aiko
mun fito a majalisa mun goma sha uku lokacin da ya zama SSG ba mun fito mun gaya ma duniya mun
Na za mu daga ayyam a wannan muhawara a wannan lokaci sai mun dawo muku da cigabanta makon gobe Allah ya kai mu a madadin shi Nasiru wato Mustafa Nasiru ba tsari wakilin mu da ya shirya mana muhawara din da ko bakin nasa wannan labar Abubakar Ladusu Leja da Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren gwamnatin jihar Niger da kuma gare Sadiq da Abdul da ta hada shirin yini Ali Mustafa Safoto a Washington. Huta lafiya.
To madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai a takeice.
Ajiyar Litinin kasashe 30 mambobin kungiyar tsaro ta NATO sun kammala taron kolin su a Brussels inda suka sake jaddada kawancin soja tare da kakkausar kalamai akan Russia da kuma China. An kira kasashen biyu da manyan kalubaloli ga bin doka da oda na kasa da kasa. A cikin sanarwar bayan taron shugabannin sun amince akan buɗe sabon babi game da dangantakar kasashen yamma yayin da suke ƙara huskantar manyan batutuwan tsaro. Amurka ta sabunta tofin Allah wadanta akan matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka don rufe kamfanin sadarwar Twitter, matakin da wasu manyan jami'an Amurka suka ce alama ce ta taƙaita sha'anin siyasa a ƙasar mafi girma a Afirka ta yamma. Hukumomin Najeriya sun dakatar da Twitter har sai ba wata gani a farkon wannan wata, bayan da katafarin kamfanin sadarwar na Amurka ya goge sakon da shugaba Muhammadu Buhari ya kafe wanda ya saba wa ka'idodin aikinsa. Rufe Twitter babbar damuwa ce, kana tana ci gaba da zama abin damuwa, inji Akuna Cook, mataimakiya ta biyu ga sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin Afirka, a wurin wani taron bita ta yanar gizo da wata cibiya ta shirya a Washington. A ƙarshe, masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masana na ƙabilan Ogur sun yi marhabi da kafa wata kotu mai zaman kanta a birnin London a makon da ya gabata domin duba ko zargin da ake yi wa China na cin zarafin ƙabilan Ogur ya kai matsayin kisan kare dangi, kana suka jaddada buƙatar ɗaukar matakin ƙasa da ƙasa. Kwamitin mutane tara mai shari'a ya hada da galibi lauyoyi da kuma masana a fannin ilimi da wani babban lauya Godfrey Nice ke jagoranta. Ya yi zaman saurare na farko a kotun ƙabilan Ogur a ranar 4 zuwa 7 ga wannan watan Yuni domin binciken cin zarafi da China ke yi wa 'yan ƙabilan Ogur a Xinjiang.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Chibahiro Diodone da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, ake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.